الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam na Ash-Sheikhul Imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin babun jami'un wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga babe wanda yake bayani akan tahiyya na'am
bismillahir rahmanir rahim babu tashahhudi عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء
باب التشهد wato wannan babi zai mana bayani dangane wato da lafazi na tahiyya wanda yazo daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ake yin shi idan a sallah wanda take mai raka'a hudu ce ake yin shi a zama na tsakiya da kuma zama na ƙarshe idan a sallah mai raka'a uku ce wanda ake yin shi a zama na tsakiya da zama na ƙarshe idan a sallah mai raka'a biyu ce ake yin shi a zama na ƙarshe wato wannan tahiyya kenan hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wato wannan hadisi an amso shi daga Abdullah dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi عبدالله بن مسعود يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ما ايكي صلى الله عليه وسلم يا كو يدني كراتن تهيا وند اكي اذا اكذونا كافن اميكي كفي بين كفيه واتو تافن هنونا تكن كانن تاففكا هنوان شغدابيو واتو لوكتن دما ايكي عليه الصلاة والسلام zai koyar da Abdullah dan Mas'ud wannan lafazi na tahiyya wato a lokacin sai da ya tattaro da hankalin Abdullah dan Mas'ud guri guda saboda ya saurari yanda zai fada mai din yaji yace kama yu'allimuni surata min alquran wato kaman yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yake sanar da ni wata sura daga cikin surori na alqurani lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake koyar da Abdullah dan Mas'ud wannan at-tahiyya wato yanda Abdullah dan Mas'ud ya karkato hankalin shi ya zamanto gabaki ɗaya yayi kasage yana sauraron yaji abin da zai fito daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam kaman yanda lokacin da idan yana koyar da shi wata sura daga cikin surori na alqur'ani wato yake yin kasage ya tattaro da hankalin shi guri guda saboda sauraron wannan abin da ma'aiki yake koyar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kafin manzon Allah ya koyar da Abdullah dan Mas'ud wannan wato at-tashahhud a farko idan suka zauna a zaman tahiyya abinda suke cewa assalamu alallahi qabla ibadi assalamu ala fulanin walil bukhari wa fulanin walahuma assalamu ala jibrila wa mika'ila da sauransu. To shikenan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha huwa salam, wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shine assalam, saboda min asma'illahi ta'ala assalam, yana daga cikin sunaye na ubangiji subhanahu wa ta'ala assalam, ko kamar yanda ya zo shi a cikin alqur'ani. Manzala ce to idan kuka zauna shine abinda za ku yi shine ku ce attahiyatu lillahi was salawatu wa tayyibat. Attahiyatu lillahi wato daɗaɗan gaisuwa da ban girma sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukkan wata gaisuwa da ban girma wanda take ta mutunci da girmamawa duka sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wassalawat wato hakanan jinsin assalawat, jinsin salloli ga baki ɗayansu, salloli na farilla da salloli na nafilfili, dukkaninsu ga baki ɗayansu ana yin su ne lillahi, saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda bawa ya ƙara samun kusanci zuwa ga mahaliccin shi, saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kankare wa bawa laifuffukan shi, ya shigar da shi gidan aljanna, ya tsayar da shi daga wuta. Wa tayyibatu hakanan kuma at-tayyibat wato dangin kyawawan ayyuka da kyawawan maganganu ga baki ɗayansu, dukkaninsu ana yin su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma zuwa gare shi ne ake ɗaukakawa. Ma'ana at-tayyibatu min al-aqwal wal a'mal lillahi subhanahu wa ta'ala, wato daɗaɗa daga cikin maganganu da kuma cikin ayyuka dukkaninsu ana ɗaga su ne zuwa ga Allah ta'ala. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, wato zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kalmomi waɗanda suke tsabtatattu, kalmomi waɗanda suke kyawawa, suke hawa zuwa gare shi. Kalmar shahada, abinda ya shafi karatun al-Qur'ani, qaulun ma'rufun da sauransu, waɗannan duka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ake ɗaukaka su. Haka nan abinda ya shafi ayyuka na gargaru, fi'ilus salawati, irin abinda ya shafi as-sadaqati da sauransu, dukkaninsu ana daga su ne zuwa ga ubangiji ta'ala. Assalamu alayka, aminci ya ƙara tabbata a gare ka, ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girman daraja, wa rahmatullahi wa barakatuhu, da kuma rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ihsanuhu wa khairatuhu, wato rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa barakatuhu da kuma albarkokinsa alkhairansa su ƙara tabbata a gare ka, ya farin jakada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaina, aminci ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihina, amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah waɗanda suke managarta ga baki ɗayansu, dukkan waɗanda suke bayin Allah ne managarta, wanda muke tare da su a gari ɗaya da wanda ba ma tare da su a gari ɗaya, wanda muke tare da su a daula ɗaya da wanda ba ma tare da su a daula ɗaya, wanda suke jin yaranmu da waɗanda ba sa jin yaranmu, da waɗanda suke mutane ne da waɗanda suke aljannu ne da waɗanda suke mala'ike ne, dukkaninsu ga baki ɗaya amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace zaka ce ashhadu an la ilaha illa Allah, ina tabbatarwa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina tabbatarwa cewa lalle annabi Muhammad farin jakada ne na Allah, sannan kuma abduhu ɗaya ne daga cikin bayi na Allah, sannan kuma jakada ne na Allah. Wato wannan ita ce tahiya wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud ya yi ta a lokacin da ya zauna kafin ya meke, ba irin yanda ake a farkon musulunci ba. Wato tahiya tana da kai at-tanawu'at, wato tana da kai kashi-kashi kamar yanda ta tabbata a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. To amma wannan ta Abdullahi dan Mas'ud wato ita ce wanda jumhur na malamai suka zaba wanda mutum zai yi ta saboda tafi kowace daga cikin attahiyoyi wanda aka ambato su a cikin littattafai na sunna tafi kowace hanya wanda take tsaftatacciya tafi kowace rijal wanda suke siqat akwai tahiyata Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin littafinsa akwai tahiyata Abu Musa al-Ash'ari wanda al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin littafinsa akwai tahiyata na Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam Malik ya kawo ta cikin Muwatta akwai tahiyata Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda ita ma al-Imam Malik ya kawo ta cikin Muwatta to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa tafiyar da tafi dacewa a ce mutun ya koya idan zai koya shine ya koyi ta Abdullahi dan Mas'ud saboda dalilai wanda sun fi akilga sannan kuma idan ya zamanto mutun Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zakira kawiya zai iya haddacewa sama da daya ya zamanto yayi wannan a cikin wannan zama yayi wacce a cikin wancan zama yayi wannan a cikin wata sallah yayi wacce a cikin wata sallah to wannan shine yafi bayan ya koyi ta Abdullahi dan Mas'ud zai iya koyan ta Abdullahi dan Abbas zai iya koyan ta Abu Musa al-Ash'ari zai iya koyan ta Nana Aisha zai iya koyan ta Umar dan Khattab radiyallahu anhum ajma'in wa fi lafdhin a cikin wani lafazi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza qa'ada ahadukum lis-salati wato idan kowanne daya daga cikin ku ya zauna a cikin sallah ya zauna saboda yin tahiyya a cikin sallah to fal yaqul at-tahiyyatu lillahi wato sai ya fate at-tahiyyatu lillahi wa dhakarahu sai ya ambace shi kaman yanda yake na baya at-tahiyyatu lillahi wa tayyibatu was-salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fihi wato a cikin wannan ruwaya din ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace fa innakum idha fa'altum dhalika haqiqa ku idan kuka aikata wancananka abinda aka koyar da ku shi wanda za ku yi a cikin tahiyya to faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fi sama'i wal ard wato haqiqa wato kun yi sallama kun yi gaisuwa ga dukkan kowanne bawa nagari wanda yake rayuwa a cikin sama mala'ikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma bayi nagari wadanda suke rayuwa a saman duniya a saman doran duniya mutane ne aljannu ne mala'ikai ne wanda suke tare da ku a kowanne lokaci to duka gabaki ɗaya kun yi gaisuwa a gare su wa fihi a cikin dai wannan ruwaya din ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace falyatakhayyar ma sha'a wato sai ya zaba abin da yaga dama abin da yake so ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala shi minal mas'alati daga cikin abubuwa na roko daga cikin addu'o'i wanda zai yi sai ya zabi wanda yake so in yana so ya roki alkhairi na duniya da na lahira in yana so roƙon shi ya takaita shi akan abin da ya shafi lahira in yana so roƙon shi ya takaita shi akan abin da ya shafi duniya in yana so roƙon shi ya takaita shi akan bashi wato in yana so roƙon shi ya takaita shi akan jalabi ko dafa'i da sauransu wannan duka yana da damar ya zabi duk abin da yake so yi wato wannan hadisi ya bayyana mana yanda ake yin tahiyya idan aka zauna to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa yin tahiyya dole ne sai an yi ta irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya ji kansu da rahama irin su al-Imam Abu Hanifa suna ganin cewa yin tahiyya dole ne amma waɗansu daga cikin malamai wato suna ganin cewa yin tahiyya ba dole bane idan mutum ya bar tahiyya zaman tahiyya na farko shine zai yi sujada qabli saboda ya bar sunna ne saboda tahiyya sunna ce wanda wannan shine abin da yake sananne a malikiya to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a saboda lokacin da ka bar zaman tahiyya akwai abubuwa da yawa wanda ka bar shi wanda idan aka ce sunna ne ka tafi akan haka nan to akwai abubuwa da yawa wanda ka bar shi daga ciki shine akwai assalamu ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard, wanda wannan maslaha din idan ka barta wato ka bar alkhairi wanda yake mai girma, baka yi addu'a ta gari ba ga bayin Allah waɗanda suke mana garta, wanda suke zamani a yanzu, da kuma waɗanda suka shude, waɗanda suke mutane ne da aljannu da mala'ikai da sauransu. Na'am.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله فلعلمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. سيكما حديث نقبا شين حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Wato wannan Abdulrahman yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai, sannan kuma yana daga cikin bujimai na tabi'ai manya-manyan malamai wanda an kwankwaɗi ilimi daga wajensu, kamar yanda shi ma ya kwankwaɗi ilimi daga wajen sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wannan Abdulrahman ibn Abi Layla yana ɗaya daga cikin abokanan hirar dare a fadal Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abdulrahman ibn Abi Layla yace laqiyani Ka'ab ibn Ujra. Ka'ab ibn Ujra ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda wannan Ka'ab ibn Ujra shine wanda a hajji ta ban kwana aka dako shi aka kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kan shi yana taborin kulkwata, yana ta zubar da kulkwata, wanda a dalilin shi ne Allah ta'ala ya saukar da فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. تو كعب بن اجره يا حدو ده عبد الرحمن ابن ابي ليلى فقال تو شي كعب بن اجره yana daya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, suna haduwa da shi da su gaisa da ke dama yana daga cikin al'ada ta managarta bayi wadanda suke shodaddu, idan suka hadu da junansu su yi wa junansu tsaraba, su bai wa junansu tsaraba wanda za su je su koyar da iyalinsu. Shikenan Ka'ab ibn Ujra sai ya ce wa Abdulrahman ibn Abi Layla, ala uhdi laka hadiyatan, shin ba zan baka ba kyauta wanda take mai girma, kyauta wanda take mai tsada mai kima da daraja? Fa qultu bala fa ahdi hadi. Abdulrahman ibn Abi Layla sai ya ce, sai na ce wa Ka'ab ibn Ujra, kwarai ba ni wannan kyauta mai girma. Shikenan da ke dama su sun sani, idan babban sahabi ya ce zai baka kyauta, kalka yi tunanin cewa wani abu ne zai dako ya baka na kuɗi. Babbar kyauta wanda tafi kowace kyauta daraja da kima a wajen Allah ita zai dauka ya baka, shine ya koyar da kai sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Shikenan sai ya ce da shi, innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kharaja alaina, haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fito wajenmu. Da ya fito wajenmu, fa qulna ya rasulallahi qad allamana allahu kaifa nusallimu alaika, haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu yanda za mu dinga yi maka sallama. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu yanda za mu dinga yi maka sallama. To amma waɗansu daga cikin nusakh na umdatul ahkam, wato kada alimna kaifa nusallimu alayka, ko haƙiƙa mun san yanda za mu yi maka sallama saboda Allah ta'ala ya sanar da mu ita. An gane? Kada alimna kaifa nusallimu alayka li anna Allah tabaraka wa ta'ala kada allamana ha, Allah ta'ala ya sanar da mu ita. To fa kaifa nusalli alayka, ka za mu yi salati a gare ka, saboda aya ta cikin suratul ahzab ta hada tsakankanin guda biyu, inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu yanda zamu yi maka sallama, to kaka zamu yi maka salati. Fa qala qulu allahumma salli ala muhammad. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da sahabbai, wato ku ce allahumma salli ala muhammad, ya Ubangiji kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali Muhammadin, ya Ubangiji kai salati ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wato alaye na annabi Muhammad su ne waɗanda suke mabiyan shi muminai tun daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama. Wato su ne alun nabi a wannan ɓangaren, ana atba'uhu waɗanda suke mabiya addinin shi, kamar yadda ya zo shi a cikin alkur'ani. Kama sallaita ala Ibrahim, wato kamar yadda kai salati ga bawanka annabinka khalilinaka annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam, wa ala ali Ibrahim kuma kai salati ga alayen annabi Ibrahim, su ne mabiyan annabi Ibrahim, annabawan da suka biyo bayan shi har ya zuwa wato jikansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka hamidun majid, lalle hakika kai ma'aiki, hakika kai Ubangiji hamidun abun yabo ne a cikin ayyukan shi gabaki daya, majidun kuma wato abun girmamawa ne. Innaka hamidun, hamid ala wazni fa'il bi ma'ana maf'ul. Innaka mahmudun, hakika kai abun yabo ne a cikin dukkanin ayyukanka gabaki dayansu. Majidun sannan kuma hakika kai mai girma ne saboda ka cancanci wato yabo a cikin ayyukanka gabaki daya, sannan kuma ka cancanci mutuntawa da girmamawa da darajantawa. Wa barik ala Muhammad, ya Ubangiji ka ƙara sanya albarka da alkhairi da haɓaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ala ali Muhammad, ya Ubangiji ka ƙara sanya albarka ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama barakta kaman yanda ka zuba albarka ala Ibrahim ga bawanka annabinka badadinka annabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahima ka sanya albarka ga mabiya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innaka hamidun majid, hakika kai Ubangiji abun yabo ne kuma mai girma ne kai. An gane ko? Wato wannan shine wanda ake ce da shi salatu Ibrahimiya. Wato idan aka ce salatu Ibrahimiya yana ɗaya daga cikin su, amma ba siga ɗaya gare shi ba, yana da kwai sigogi da yawa. Wanda yake so ya karanta wato siyagus salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya karanta littafin jala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam na Shamsuddin ibn al-Qayyim, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Sannan kuma sai mutum ya karanta littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Da kuma sauran littattafai na sunna suna nan a cike da salati na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, siyag nashi wadansu muttafaqun alaiha ne irin wannan hadisi, wadansu man farada bihi al-Bukhari, wadansu man farada bihi Muslim, wadansu wanda ashabu sunan suka fitar da shi, wadansu kuma ashabu al-Masanir, wadansu ashabu siha, waɗansu ashabu na ma'ajim da sauransu dai. An gane? Na'am.
Wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u fi salatihi allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه.
حديثي نغبا a cikin wannan babe shine hadithin Abdurrahman ibn Sakhr, shine yace ana Abi Hurairah radiyallahu an, wato wannan hadithi an amso shi daga Abu Hurairah yardala Allah ta kara tabbata a gare shi, Abu Huraira yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u fi salati, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sallar shi, wato bayan ya zauna a zaman tahiyya, bayan yayi attahiyatu lillahi, bayan yayi salati, sannan kuma yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dangin waɗannan abubuwan. Yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, ya Ubangiji haƙiƙa ni ina neman tsari da kai, ka kare ni min adhabil qabr, daga azaba ta kabari. Wato azaba ta kabari gaskiya ce, haka ma yake sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Azabal qabari wato idan mutun ya zamanto bai amsa wannan tambaya ta mala'ikai ba, to za a mai azaba ta kabari. Hadithun na Aisha radiyallahu anha, wanda yana cikin sahihaini, wato waɗansu daga cikin Yahudawa guda biyu, waɗansu mata guda biyu daga cikin Yahudawa sun shigo wajen Nana Aisha radiyallahu anha, tace dakhalat alayya ajuzani min ujuz yahudil madinati faqalat li inna ahlal quburi yu'adhabuna fi quburihim fakadhabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma fakharajata fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqultu lahu ya rasulallahi inna ajuzaini fadhakartu lahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها.
نعم.
ماذا الله صلى الله عليه وسلم انا عائشه رضي الله عنها تتي ودانسو daga cikin manyan manyan dattijawa daga cikin dattijoji na Yahudawa na Madina, wadansu mata guda biyu sun shigo wajena, sai suke bani labarin cewa ai akwai azabul kabari. Je sai nace musu ba haka bane, Allah subhanahu wa ta'ala bai ban damar da zan gaskata su ba kan abin da suka faɗa din. Shikenan sai suka tashi suka fita daga wajena. To bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shigo, saboda in korewa kaina wannan shubaha da suka shigo min da ita, sai na gaya mai nace ai waɗannan dattijawan nan guda biyu da suka shigo da sun ce kaza sun ce kaza. Sai manzo Allah ya ce gaskiya suka faɗa miki, ana yi wa ƴan kabari azaba, azabar da dabobi ga baki ɗayansu suna ji, kawai mutum da aljanna ba sa ji. An gane ku? Sannan kuma ga hadithin wato Al-Bara ibn Azib, wanda yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya, ta sauka ne wato a cikin azaba ta kabari. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azabul kabari. Shine yace wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, ya Ubangiji haqiqa ni ina neman tsari da kai, ka kare ni daga azaba ta kabari. Wa min adhabin nar, sannan kuma ya Ubangiji ina neman tsari, ka kare ni daga azaba ta wuta. Wa min fitnatil mahya wal mamat, sannan kuma ya Ubangiji ina neman tsari, ka kare ni daga fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa. Idan aka ce fitina ta rayuwa, wato shine dukkan abin da zai doke hankalin bawa gabarin bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma ni'ima ta duniya Allah ta'ala ya baiwa bawa arziki, wannan arziki din ya kade mai hankali, ba zai aikata ibadar Allah da wannan arzikin nashi ba. Duk abin da haƙi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya fitar a cikin wannan dukiya, ba zai fitar ba. Wannan yana daga cikin fitnatul mahya. Sannan kuma rayuwar shi, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce diga digin dan adam, kowa daga cikinmu ba zai gushe ba sai an mai tambaya guda hudu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ciki akwai wato jikin shi ga baki daya a me ya sheƙar da shi har ya tsohar da shi. To za a mai tambaya akan hakana, to yaya ya sheƙar da rayuwarsa ne cikin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, ko ku a'a cikin aikata abubuwan da Allah baya so? Shine yayi tattaki ya je shi ya da guluma, ya raba tsakankanin wannan da wannan, ya raba tsakankanin waccar da waccar, ya raba tsakankanin wancan da waccar, ya raba tsakankanin wannan da waccar, ko kuma a'a yayi ne tsakankanin al-islahu bainan nas. shine ya shiga ya huta auren wani da wanci da ya kusa lalacewa, ya shiga ya huta abin ya daidaitu. Tsakankanin wani da wani akwai matsala, ya shiga ya huta abin ya gyaru. Tsakankanin talakawa su wani da alhaji wani ba wata taimakekeniya, ya shiga ya huta ya dan janyo wani abu a dinga yin alkhairi tsakankanin su da sauransu. Wannan zai zama to ya samu alkhairi. To fitnatul mahaya shine dukkan abin da zai dauki hankalin bawa gabarin yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya. To almamat ita kuma fitina ta mutuwa shine jarraba ta cikin kabari, fitnatul kabar kenan. Dewa daga cikin malamai aka suka fassara fitnatul mahaya shine tun daga wato rayuwa ta dan adam da ya tashi, suka ce wanda take mafi muni a ciki shine khatimatul su. Mafi muni a ciki bawa daga cikin fitnatul mahaya shine bawa ya mutu akan abin da Allah baya so. Wannan ita ce khatimatul su'i, shine mafi muni daga fitina ta rayuwa. An gane ku? Fitnatul mamat ita kuma ita ce fitina ta kabari, wannan tambaya da za a wa mutum ta kabari. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Waɗannan tambayoyin guda uku wanda al-usulu thalatha ko wanda muka karanta yayi bayani dalla dalla akan su. To waɗannan sune fitnatul mamat. Sai an maka tambaya a ciki, fa inna jal insanu minaha fa ma ba'dahu aysar. In dai mutun ya bada waɗannan amsosin ko, man rabbuka yace rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun wa dini al-islam. To duk wani kalubale da za a hadu da shi bayan wannan to yafi kowanne sauki, saboda ya bada amsa mai wahala. Tun daga wannan lokacin yana bada amsa ko, shikenan za a ce unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fa yarahuma jami'an qala qatadatu wa dhukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi wa li muslimin 70 dhira'an wa yumlaw alayhi khadiran ila yawm yub'athun. Na wato hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sahihain, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bawan Allah mumini yana bada amsa yana cewa wannan ai shine annabin da aka turo mana. Shikenan mala'ikan nan guda biyu za su ce haka ne, kwanta ka huta, kallaci gidanka na huta, an canza maka shi an maida maka shi gidan aljanna. Sai ya gansu gabaki ɗayan su, Allahu akbar. Qatada ibnu Da'ama as-Sadusi yace malamin mu Anas dan Maliki ya gaya mana cewa za a yalwata mai cikin kabarin shi, wannan dan matsadi go yanda muke ganin shi dan sukuruto, sai da ket mutun zai haka a ciki ba wai ya reran ba. To za a fara da mai shi har dira'i 70, kuma za a cika shi da kwarran abubuwa, kaya masu kyau irin damuna ta yi kyau din nan, kana gani kayan kallo abin sha'awa. To haka zai ta gani har zuwa ranar tashin alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ahadakum idha mata urida alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi, in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nari. Fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamati. Wa inda al-Bukhari fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu min an-nari law asaa liyatara shukran wa la yadkhulu an-nara ahadun illa uriya maq'adahu min al-jannati law ahsana liyakuna alayhi hasra. Wato hadisi yana cikin Bukhari, shi wannan hadisin hadisin Abdullah dan Umar, shi kuma yana cikin Bukhari da Muslim, wanda duka suna bayani akan abin da ya shafi wato ni'ima ta kabari da kuma azaba ta kabari, wato isbatu na'imin fil qabr wa isbatu adabin fil qabr. Man ahsana fa sayara ihsanahu wa man asaa fa sayara musa'atahu. An gane ku? Fa sayara isa'atahu. Yawwala. Wa min fitnatil masihid dajjal, sannan kuma ya Ubangiji ina neman tsari ka kare ni wato daga fitina ta almasihid dajjal. Almasih wato shine mai shafaffen ido daya, sannan kuma ad-dajjal wanda yake mai yawan ƙarya shine ad-dajjal, saboda dujjal idan yazo shi an gane ku dujal idan yazo zai kwarde duniya gabaki da ko ina zai shiga in banda Makka da Madina su kada ne ba zai shiga ba dan a Madina da Makka ba wata kafa ta shiga Madina ko ta shiga Makka face dai akwai mala'ikai sun tsaya sojoji kenan ba za su bar shi ya shiga ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya til masihu dajjal min ibalil mashriqi himmatuhul madina fa idza jaa nazala ibala uhudin fatasriful malaikatu wajhahu ibala shami fa hunalika yahlik wato hadithin abu huraira wanda yana cikin sahih muslim sannan kuma ga hadithin abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hadithin Anas bin Malik laysa lahu min niqabiha naqabun illa wa alaihi al malaikatu saffin yahrusunaha wato ba laysa min baladin illa sayatuhu dajjal laysa makkata wal madina wato ba wani gari face sai dajjal ya shige shi in banda Makka da Madina ba wata kafa daga cikin kafafun su face dai akwai mala'ikai sun tsaya sun yi sahu suna tsaranta in yazo shi ba zai iya kurda ya shiga ba to dujal idan ya shigo zai zamanto irin abin da ya ga dama zai yana shigowa yana da kai sojoji dama nashi shi ma irin mataimaka nashi shikenan idan yazo shi ba zai shiga Madina dama din inda yazo shi ko ina ba zai shiga to sai ya da dango a wajen Madina wanda ya fi kowa imani a wannan lokacin ko wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa imani kamar yadda manzo Allah ce khairun nasi aw min ikhyarin nasi daga cikin mutanen Madina zai fito ya tarro shi yana fitowa kafin ya tarra shi yana da kai wanda suke magatakarda ne ina za ka zan tafi wajen wancan mutumin da ya fito abu kai imani da ubangijinmu ba ya ce a ai ma bi rabbina khafaun ubangijinmu a fili karre ke wannan ba ubangiji bane shikenan waɗansu daga cikin su ce ku kashe shi su ce a ubangijinmu ya ce kar mu kashe kowa in dai ba shi bane shine yake da damul ya kashe shikenan sai ya tafi wajen dujal yana zuwa wajen dujal zai ce ya ayyuhan nasu inna hadha ad-dajjal alladhi dhakara lana nabi hadathana nabi sallallahu alaihi wasallam hadithahu wannan shine dujal din da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zantar da mu zancen shi ya ba mu labarin shi kenan daga wannan lokacin dujal ya ce a kana ƙarya ne da abin da na ka ƙaryata da abin da nazo da shi ne ce ƙware kwa kai kai dujal ne mai yawan ƙarya shikenan zai ce tawa kai ku azabtar da shi a shin huda shi kas ayi ta adabtar da shi yace aw ma tu'minu bi yace eh bin imani kai ba kai ne ashhadu annakal masihul kazzab kai ne mai shafaffen ido ɗaya wanda yake mai yawan ƙarya zai kallaci jama'a yace kai in na kashe shi na raya shi kun imani da ni Allah ne yace ƙwarai kwa kawai sai ya kashe shi ya tsaga shi gida biyu in ya tsaga shi gida biyu bangaren shi ɗaya ana sai ya huce tana tsakiya ana gani ga shi kuma yace kai tashi ka rayu kene kawai sai ya tashi ya rayu ya ce ka imani ya ce ai sai yanzu ma na ƙara gane cewa kai din kai ne dujal din ya ce to daga yanzu ba wanda ya isa ya sace kashe kuma ya raya shi wannan mutumin zai gaya mutane ce ni kaɗai ne zai kashe kuma ni kaɗai ne zai raya amma ba wanda ya isa ya sace kashe ya raya in ya kashe ka ka mutu kawai kuma ba wanda zai iya kashewa dujal ya kama shi ya yi da shi kawai sai a maida tun daga kahuɗar shi hali zuwa gadan ba hali zuwa ƙeye shi duka ta koma ta gulla ba zai iya lankwasa ta ba sai ya yi watsi da shi suna ganin cewa ya nasa shi cikin wuta ita kuma aljanna ce ya nasa shi haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa hadithin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih muslim to shine al-masihu ad-dajjal ad-dajjal shine al-kazzab wato mai yawan ƙarya idan aka ce al-masih yazo mutlaq ana nufin annabi Isa alaihi salatu wassalam to amma in yazo shi mausufun to imma al-masihu Isa ibn Maryama imma al-masihu ad-dajjal
na'am
yazo al-masihu ad-dajjal shi al-masih annabi Isa shine al-masih wanda yake abin sanya albarka ga dukkan abin da ya shafa duk abin da ya shafa sai Allah ya sanya albarka a cikin sa shi kuma dujal an ce mai al-masihu saboda idan shi na dama a shafe yake makaho ne baya gani da idan shi na dama da idan hagu ne yake gani kuma idan nashi bulele ne an gane ko to shine yasa yace mai al-masih yawa wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na al-imam muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza tashahada ahadukum idan kowanne daya daga cikin ku yayi tahiya to falyasta'idh billahi min arba'in ya nemi tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga dangin abubuwa guda hudu an yaqul shine yaqul yace allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal shine ya ubangiji haqiqa ni ina neman tsari da kai ka kare ni daga azabar jahannam thumma dhakara nahwahu sannan kuma ya ambaci kwata mukacin hadisin na Abu Huraira wanda ambatan shi ya gabata a baya na'am
wa na abdullahi ibn amr ibn as ana abi bakr as-siddiq radiyallahu anhum annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati qala qul allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim
sai kuma hadisi na gaba shine hadithun abdullahi ibn amr ibn al-as allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifin sa Amr ibn al-As ana Abi Bakr as-Siddiq shi kuma ya jiyo daga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yardal Allah ta kara tabbata a gare su da shi Abdullah da baban shi Amr da kuma shi Abdullah ibn Usman Allah ta'ala ya kare yadda da su annahu qala haqiqa Abu Bakr annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haqiqa ya fada ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi allimni du'an ad'u bihi fi salati ya jakadan Allah ka sanar da ni addu'a addu'ar da zan roki ubangiji ta'ala da ita a cikin ibadata ta sallah ka koyar da ni addu'ar da zan yi idan ina cikin sallah to anan yana daga cikin fiqhu ta Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi saboda ya san ba wani hali da bawa yafi kusa da ubangijinsa kamar lokacin da yake cikin sallah saboda manzo Allah ya ce al-musalli yunaji rabbahu to shikenan yake neman kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da shi gwalagwalai na addu'o'i wanda zai nemi kusanci da su a wajen Allah subhanahu wataala shine yace allimni du'an ka sanar da ni addu'ar da ad'u bihi zan yi roko da shi fi salati a cikin sallata zan roki Allah Allah ta'ala ya mun wannan abun a cikin sallata wala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa Abu Bakr as-Siddiq qulillahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wato qul kace Allahumma ya ubangiji inni zalamtu nafsi haqiqa ni na zalimci kaina zulman katiran zalimci wanda yake mai yawa ta yanda na gangara ta zuwa ga abubuwan da baka ce a aikata ba na tafi na aikata ko na takaita wajen abin da ya shafi abubuwan da kai umarni da aikata su wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake gafarta laifuffuka wanda bayi suke aikatawa face dai kai kadai ومن يغفر الذنوب الا الله واتو با wani wanda yake gafarta laifi wanda bawa ya aikata face dai ubangijin bawa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala faghfir li maghfiratan min indik ya ubangiji ka gafarta mu gafara ta musamman daga wajenka warhamni ya ubangiji ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle haqiqa kai ubangiji kai ne al-ghafur kai ne mai gafartawa ga laifuffukan bayinka waɗanda suka tuba zuwa gare ka arrahimu sannan kuma kai ne mai jin kai ga bayinka waɗanda suke mu'mine to wannan addu'a ita ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koya wa Abu Bakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya yi ta a lokacin da yake cikin ibada shi ta sallah to kamar yadda yake cikin muslim yace allimni du'an ad'u bihi fi salati wa li muslimin wa fi baiti har ma idan nazo gidana addu'a da zan dinga yi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da shi ya nuna cewa shi bawa ne mai laifi wanda ya cika laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba wani wanda yake gafarta wannan laifin da shi yake aikatawa face shi ubangijin to yana roƙon shi ya gafarta mishi ya ji kansa sannan kuma Allah ta'ala shine al-ghafur as-sattaru li dhunubi ibadihi sannan kuma ar-rahim wato shine mai yawan rahama ga bayin sa wadanda suke mu'mini. Na'am.
Wa an Aisha radiyallahu anha qalat ma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salatan ba'da an nazalat alayhi idha ja'a rasulullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqtiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li.
Hadisi na karshe a cikin wannan babe shine hadisin nana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha tace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai sallaci wata salla ba ta farilla ko ta nafila, ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu, bayan wannan sura ta sauka a kan shi. Ita ce idza jaa nasrullahi wal fathu suratul nasr kenan. To bayan wannan sura ta sauka illa ya kulu fiha, face dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana fada a cikin ruku'un wannan salla da sujadar wannan salla, yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji, wa bihamdika ina mai cudanyawa da yabanka, allahumma ghafirli ya ubangiji ka gafarta min wato laifina. Wato wannan bayan suratul nasr ta sauka saboda karshen ta Allah ta'ala ya ce fasabbih bihamdi rabbika, ko wato kai tasbihi bihamdi rabbika kana mai tudanyawa da yabon ubangijinka, wastaghfiruhu kuma sannan ka nemi gafarar shi. To shikenan fasabbih shine subhanaka allahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfiruhu allahumma ighfirli, shine a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa ya ta'awwalul Qur'an, wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana aikata abin da aka umarce shi da ya aikata a cikin Al-Qur'ani, shine at-tasbih wa at-tahmid wa talabul maghfirati min Allah ta'ala. An gane ku? Wa fi lafzin, a cikin wani lafazi, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakthuru an yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance so da dama ma yana fada, fi ruku'ihi wa sujudihi, a cikin ruku'insa da kuma sujadarsa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu, rabbana ubangijinmu wa bihamdika ina yin yabo ne da yabanka, allahumma ghafirli ya ubangiji ka gafarta min laifuffukana. Wato wannan ma'aiki alayhi salatu wassalamu a ƙarshen rayuwarsa, wannan shine zikirin da yake yin sa a cikin sujada, shine zikirin da yake yin sa a cikin ruku'u. Wato saboda umarnin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mishi, to yake saka su a cikin waɗannan guraren guda biyu, shin ruku'i was sujudi. Na'am.
باب المسجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم. وأنه له قوة إنه يانا. نعم. Babul witr, wannan babe shi kuma zai yi mana bayani akan abin da ya shafi witri, wato ibada idan mutun yayi a cikin dare ya zamanto abin da zai rufe da shi a cikin ibadar shi ta sallah da dare, mara ne ya zamanto in ma raka'a daya, in ma raka'a uku, in ma raka'a biyar, in ma raka'a bakwai, in ma raka'a tara, in ma raka'a goma sha daya, kamar yadda hadisin zai mana bayani. Ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, wannan hadisi na farko a cikin wannan babe an rawaito shi daga Abdullahi dan Umar, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, shi da mahaifinsa Umar dan Khattab radiyallahu anhu, yace sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, wato wani mutum ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala al-minbar al-hali, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana kan minbari yana yi wa mutane khutuba yana tunatar da su wato ni'imomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yi a gare su, da kuma wajibi ne akan su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da wanda yake yi musu da kuma yana tsoratar da su fushi na Allah da azaba ta Ubangiji ga waɗanda suka saba mai. Sai yace da shi ma tara fi salatil layl, yace ya rasulullahi yaya ake yin sallar dare? Wala maiki alaihi salatu wassalam yace da shi mathna mathna, wato salatul layli mathna mathna, sallar dare yanda ake yin ta shine ayi biyu a sallame, ayi biyu a sallame, ayi biyu a sallame. Fa idza khashiya ahadukum subha, idan kowanne daya daga cikin ku wanda yake yin qiyamul layli da dare, kowanne daya daga cikin ku yaji tsoron keto wal alfajr, yana cikin ibadar yaji tsoron alfajr zai keto, salla wahidatan, wato sai ya sallaci raka'a daya. Fa autarat lahu ma salla, sai ya zamanto ta mara mai abin da ya sallata, adadin abin da ya sallata na baya, wato tun daga bayan ya yi sallar isha'i, idan mutum ya samu dama ya fara qiyamul layli tun daga wannan lokaci yayi bi ya sallame, yayi bi ya sallame, yayi bi ya sallame, yayi bi ya sallame ba tare da wani adadi wanda yake sananne ba, zai iya yin raka'a 10, zai iya yin raka'a 14, zai iya yin raka'a 20, zai iya yin raka'a 24, zai iya yin raka'a 30. Shi dai babban abin da ake so shine mutum yayi wannan ibadar tashi a nitse, ya san abin da yake karantawa, sannan kuma yayi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam wajen abin da ya shafi yanda ake yin ibada din ba tare da wani adadi wanda yake sananne ba. To idan yaji tsoron alfajir zai keto, sai ya sallaci raka'a guda ɗaya tal. Idan ya sallaci raka'a ɗaya ta zama to yanzu ta maranta mai, wato dukkan adadin abin da ya sallata na bayan raka'a 10 ne yayi, sai ya ƙara ɗaya ta zama to 11. Raka'a 12 ne sai ya ƙara ɗaya ta zama to 13. Raka'a 14 ce sai ya ƙara ɗaya ta zama to 15. Wannan da wannan hadisin ne malamai suka tafi akan cewa wato ba iyakan cewa adadin abin da zaka sallata na dare. An gane ko? Mutum ya ce ko ƙari akan raka'a 12, 13, wannan bai dace ba saboda bai zo daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba. Aikin ma'aiki alaihi salatu wassalamu, ma'aiki baya karawa akan waɗannan adadin rak'o'in, amma abin da ya faɗa shine salatul layli mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha salla wahidatan fa autarat lahu ma salla, wa annahu kana yaqul, haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ij'alu witran akhir salatikum bil layl, wato ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ya zamanto maraci, ya zamanto ku sanya wutri ya zamanto shine ƙarshen sallar ku da dare, kar ku sanya wato kar ya zamanto na wato masna masna ne. Na'am.
Wa Aisha radiyallahu anha qalat min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwalil layli wa awsabihi wa akhirihi wa antaha witruhu ila sahri. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يتم من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
حديث نقصد كالشيشين حديث نانا عائشة رضي الله عنها نانا عائشة تتي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة معيكي صلى الله عليه وسلم ya yi wutiri min kullin layli a kowane bangare na dare. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wutiri a cikin kowane yanki na dare. Min awwalil layl, a waɗansu lokutan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wutiri a farkon dare. Idan yana cikin bulaguro to yana yin wutiri a farkon dare a farkon lamari kenan. Wa awsatihi, sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wutiri a tsakiyar dare. Wa akhirihi, sannan kuma ya yi wutiri a ƙarshen dare. Fantaha witruhu ila sahar, wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ƙarshen rayuwarsa wutirinsa ya tike ne zuwa ga lokacin jijjihi, wato yana jinkirta wutirinsa zuwa ƙarshen dare a ƙarshen rayuwarsa, kusan lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya manyanta kafin ya bar duniya, to ya kasance yawancin wutirinsa yana yin sa ne a ƙarshen dare, daf da keto wal alfajir. Hadithi na karshe a cikin wannan babe shine hadithin Nana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kana yusalli 13 rak'atan, ya kasance yana sallatar raka'a 13 min al-layli a cikin dare, yana qiyamul layli da raka'a 13. Yutiru bi khamsin min dhalik, wato yana yin witri da raka'a 5 min dhalika daga cikin waɗannan raka'o'in guda 13. Wala yajlisu fi shay'in, baya zama a cikin komai daga cikin waɗannan raka'o'in guda 5 illa fi akhiriha, face dai a cikin raka'a ta ƙarshe yake zama. Wato waɗannan hadisi guda 2 na Nana Aisha radiyallahu anha wato suna bayyana mana wato halaccin yin witri a farkon dare, da kuma halaccin yin witri a tsakiyar dare, da kuma halaccin yin witri a ƙarshen dare. To idan ya zamanto mutum gashi nan ga kamar shi ne, idan ya kwanta ya fara shunkori wani lokacin sai an yi sallar asubahi zai tashi, to abin da ya fi a gare shi ne ya yi witri a farkon dare, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wa Abu Huraira wasiya, da haka ya yi wa Abu Abdurra'i wasiya, da haka da waɗansu daga cikin sahabban shi. Idan ya zamanto mutum yana da kwai ƙarfi sosai a kan zai iya ci gaba da ibada, ko kuma zai iya falkawa a ƙarshen dare, to ya jinkirta wutirin shi a ƙarshen dare ya yi shi, ya fi sama da ya yi shi a farkon dare. Haka Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya kasance yana yi, a ƙarshen dare yake yin wutirinsa, amma shi kuma Abubakar sai ya yi wutiri yake kwantawa saboda tsoron kare makara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa daga cikinsu ya yi daidai. Wace kai Abubakar kayi ruko da abin da yafi dacewa a gare ka, kai ma Umar kayi ruko da abin da yafi dacewa a gare ka. Ina ga wannan shine karshen babu wuciri, za mu kwana anan. Abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada a kai, abin da muka yi kuskure ko tuntuban har shi subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Wa bihadhal qadar kifaya, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.